Jami'an fafutukarra suka fada hannun yan sanda a yayin wannan zagaye na ranar yancin dan adam sun hada da mukarraban turnal lafash da gundumomi hudu na birnin Yamai da wani bafaranshe dake wakiltar cibiyar uwar kungiyar turnal lafash a Niger kamar yadda shugaban kungiyar na kasa Michael Zodi ya bayyana a taron manema labarai. Kungiyar ta koka akan matakin hana magoya bayanta gudanar da zanga-zanga a wasu jihohi a yau Lahadi 12 ga watan Disamba da nufin nuna bukatar ficewar sojojin Faransa daga Niger. Kawo yanzu mahukunta basu bayyana dalilan kama jami'an na kungiyar turnal lafash ba, kuma a makon jiya ma kungiyar ta janye zanga-zangar da ta shirya gudanarwa a ranar Lahadin da ta gabata, bayan da kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai ta ba hukumomi gaskiya a shari'ar da aka shafe ranakun Juma'a da Asabar ana tafkawa a tsakanin bangarorin biyu, bayan da magajin garin Yamai ya hana 'yan fafutuka fitowa kan titi da nufin gwada bukatar ficewar sojojin Barkan daga Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.